babu ta dawi balil
hukumi ba babu ta dawi a wata nasohin babu bin ta dawi sallah ta nafila babu ta dawi babin cewa ai nafila ba'da al-maktubati bayan sallah wanda take ta farilla wato a ringa yin nafila in an yi sallah ta farilla inda yake akwai damar ai sallah yasa banda kamar sallar asuba inda ita ba a nafila bayan banda kamar sallar la'asar dan ba a nafila bayan amma kamar sallar azhar kamar sallar magarba kamar sallar isha duk ai nafila bayan an yi to
na musaddaro ala haddathna ya ibnu sa'id an ubaydillah ala akhbarani nasrun ibnu umara qal
abdullah ibn umara yace
Na
yi sallah tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallam raka'a biyu kafin sallar azhar wato wannan hadisin da zai zo nan gaba na cewa manzala sallallahu alaihi wa sallam baya barin raka'a hudu kafin azhar ba zai mu'alara da wannan ba saboda za a ɗauka cewa wani lokacin manzala sallallahu alaihi wasallam raka'a hudu yake wani lokacin raka'a ko kuma yanda yake zai raka'a biyu a gidansa kafin ya fito masallaci sallar azhar sannan in ya zo masallaci kafin ya sallar azhar din ya wata raka'a biyu in an hada sun zama hudu kenan wasai da kai ne da raka'a biyu kuma ba'da zuhuri bayan sallar azhar haka nan raka'a biyu bayan sallar magarba raka'a biyu bayan sallar isha da raka'a biyu ma bayan juma'a amma magarba da isha sai ya koma gida ne yake yin nafila ba a masallaci ba haka ce saboda nafila ta dare a yi ta a gida ya fi daga a yi ta a masallaci amma nafila ta rana wannan da yin ta a gida da yin ta a masallaci duk ɗaya ne kenan to wa haddathani ummi hafsatu yar uwata ita ce hafsatu ta faɗa min in ji Abdullahi ibn Umara cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah raka'a biyu sauƙaƙa baya tsawaita su bayan fitowar alfijir wannan lokacin bayan fitowar alfijir lokaci ne ya bana shiga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a isa
قال
ابن عبد الزنادي ابن سجن حكومة أن ناسيا بعد الإشاء في أهله من وقت باي إشاء ينعي ني
أجدا تابعه كثير بن مركدين وعيوب عن ناسيا باب من لم يتتوى بان المكتوبة
باب من الذي ساعي النافلة بان صلى تفعل الله
نعم علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن امري قال سمعت ابا الشافعي جابرا قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت مع رسول الله
صلى الله عليه وسلم هذا مثال صلى الله عليه وسلم
ثمانيا جميعا
ركع تقص جباء الظهر والعصر جباء بعدها يا جمعي وانت وانا واتو ارفع كده
نعم saba'an jami'a
nayi magarba da isha ma tare wato shi kuma abin da nufa kenan
kullu da abashasa'i
yace abashasa'i
azunnu aqara zuhra
ina da san ko ya jinkir sa zahar ne
mu'ajjal al-asr
ya gaggauta al-asr
mu'ajjal al-isha
ya gaggauta isha
aqara al-magrib
ya jinkir ta magarba
ala
yace
wa ana azunnu
ya ni ma ina da san haka din ne wato wannan arashin maganar da yake nuna cewa sannan ba na arfa ba ne da na muzdalifa an san dai a arfa manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi raka'a takwas din gaba ɗaya ma'ana ya yi azhar bai nafila ba ya tashi ya kawo la'asar wanda wannan jam'i ne na takaddumi wannan malamai da yawa suka ce haka din sunna ne wasu ma suka ce ai wajibi ne
na'am
Muzdalifa kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ya fara magarba da isha nana ya jinkirta magarba har sai da yazo Muzdalifa sannan ya hadaye da isha shi yasa jar'in da ake a arfa jam'i ne na takalimi jam'i na Muzdalifa ko jam'i ne na tahiri amma zahirin karshen hadisi kaman ma ba sai lalle a ma'a wato arfa ko a Muzdalifa ba
babu salatin duha ta safari
babu hukuncin sallar walaha a halin tafiya in mace yana cikin tafiya zai zo da sallar walaha ko ku sallar walaha abu ne da ake neman wanda yake zaune a gida ya zo da shi ba wanda yake mata fiye ba
na musaddadu ala hadathna yahya an shubata an tawata an murike ala kulli bil mara sallallahu alaihi
wa sallam da ba mu mara Allah ya kara yadda a gare su
sallar duha
kana sallar walaha
ala
sai Abdullahi Umar yace a ni ba na yin ta
kullu
nake da shi to sai da namu fa shi yana yin walaha
qala la
yace a baya walaha
kullu
nace Abubakar fa
qala la
yace shi ma baya yi
kullu
nace
Annabi sallallahu alaihi wasallam
sallallahu alaihi wasallam
qala la ikhalu
yace ba na san shi ma yana yi ke fada yanke ba saboda bai da tabbas a kan haka amma iyaka sanin sa ne bai ga yayi ba ke nan
na adamu ala da suna shugo ala da suna amur bin furata ala sunita amma bin abi da ila ya kun ba hatta sana ahadun annahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya salli duha
ya ga muhani wato ya ga manzon Allah wato zahirin hadisin sai zama kamar da ya dace da tarjamar ba saboda zahirin hadisin an yi tambaya ne manzon Allah yana yi an yi bayan an yi tambaya kai kana yi Umar yana yi Abubakar yana yi bi yana cewa tarjamar ko shi ne me ya hukuncin sallar walaha a halin tafiya
na'am
kaga wannan kamar ya kawo ma gaba ɗaya ba sai a halin tafiya ba shi yasa ina tsaye kenan abinda yasa aka ce saboda anan wato shi da aka tambayar ga shi Abdullahi Umar kamar tambayar akan halin tafiya ne kamar akan halin tafiya ne yasa Buhari ya kawo hadisin a wannan tarjuma hadda sana adamu na ji ya kala da sada shi batu kala da sada mutum rata na ji Abdulrahman ibn Abi Layla yana cewa
ba da sana adamu wa dawura annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallu duha
ba wanda ya taba fada mana cewa ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallar walaha
zai ummu hanin
sai fa ummu hanin wato sai suna wanda sunanta na hakika fa hitatu fa hitatu wanda shakiyar sayyidina Ali ce da mahaifiyar sa daya ita ma yar Fatima bintu Asadi to
qalat
tace
sallallahu alaihi wasallam
annabi sallallahu alaihi wasallam
dakala baitaha
ya shiga gidanta ya shiga cikin ranar da aka buɗe maka
ya
wanka a gidan nata
wa sallallahu samani raka'ati
ya salla raka'a takwas
lam ara salatan katu ahfaniha
ummu hani in take cewa tunda nake ban taba ganin salla wanda tafi ta sauki ba wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai tsawaita ta ba dai ra'ana sai dai shi yana cika ruku'u da sujjada yana cika ruku'u da sujjada wannan kenan ita wannan ruwa take nuna cewa gaba daya ba wanda ya goyo magana cewa manzo Allah ya sallallahu alaihi wasallam ba ita ummu hanin ba ita ummu hanin ba wannan yake nuna cewa ashe yana yin aiki da hadisi a ta hadisi a hadi a shehu jani ke kamar da wasu ke lardin sadam in sha Allah ta kodo yake fada a fitul sun wa ba'ruhum yaruddu zal ahadi fal itrar wal jawab badi wa ba'ruhum yaruddu zal ahadi fal itrar wal jawab badi aka ce akwai hadisin Huzaifa wanda ibnu abi shaybata wato Abubakar ibn abi shaybata ya gwaito ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sallar walaha yatsawaita a cikin yatsawaita ma wato a cikin yasa aka ce wannan sanda ya manzo Allah yayi a gidan ummi hali'in da ya gajar ta zama da tsawaita ba saboda cewa ko yana cikin da a kula da lamarin jama'a inda ranar da aka buɗi Makka ne yasa akwai wasu matsalolin da yawa a gabansa. To
babu mallami sallar duha,
babu wanda bai sallar walaha ba me yana da hujja wanda shi gaba ɗaya ba sallar walaha yana da hujja
wara'ahu wasi'an
yaga cewa barin sallar walahar ba wani abu ne wanda za a ce a yi laifi ba.
Na Adamu kana hatta sunan Abi Ibn al-Zuhri an Urwata an Aisha radiyallahu anha qalat
Aisha Allah ya kare da gare ta take
ba ra'aytu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sabaha suhatan duha
ban taba ganin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam yayi nafilar sallar walahar amma ni ina zuwa da ita. Aisha ta ce ni ina yin sallar walha.
Babu salatu duha fil hadari
wato an da ruwaito tabbatar da yin sallar walha cewa manzo Allah ya umarto su daga sahabbai ma da su kama Anas ibn Malik kama Abu Huraira kama Abu Dharr bin Ghifari kama Abu Umama kama wato na Abdul Sulami kama Ibn Abi Awfa kama Abu Sa'id kama Zaid ibn Arqama kama Abdullah ibn Abbas kama Jabir ibn Abdullah kama Jubair ibn Mut'im kama Hudzaifah ibn al-Yaman kama Abdullah ibn Umar kama Abu Musa al-Ash'ari kama Ibn Malik kama Ubay ibn Amir kama Sayyidina Ali duk wa'annan an umartu an ruwaito daga riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya umarce su da yin sallar walaha. To
babu salatu duha fil hadari
wato wannan kuma ta bada labari ne da ganinta, amma akwai hadisin da Muslim ya ruwaito nata wanda a wannan hadisin na Muslim yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin sallar walaha raka'a hudu wani lokacin ma ya ƙara. Zaka ce wannan ruwa ya ce Muslim za a dauka akan cewa ya bata labari ne da haka ko wani ne ya bata labari. Wannan ku hadisin nan na Buhari tana magana ne a game da ita ta gani ko bata gani ba, take cewa ita bata taba gani ba, amma dan ita bata taba gani ba ai haka bai kore a ce wani ya gani ba. Musamman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai galibi daga lamarinsa lokacin walaha ba yana gida bane, yana waje ne wajen sahabbansa yasa ita ko abin da manzo Allah ya dore akai a gida shi ta fita shi ta fi gani. To babu salatu duha fil hadari babu cewa a yi sallar walaha in dai ba ana halin tafiya ba.
Alahu Isbanu bin Malik
wannan magana haka Isbanu bin Malik ya ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallama hadisin da Imam Ahmad ya ruwaito shi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallar walaha a gidan shi Ijbanu har ma suka bi shi suka yi sahu bayansa suka yi sallar walaha tare da manzo sallallahu alaihi wasallam.
Namu sayyidina Ibrahim kala barana shubatu kala haddathana Abbas Jurayri wa Ibn al-Farruqi an Abi Usman al-Nahdi
Abu Huraira Allah ya kare da gare shi yace
Sani
Khalili sallallahu alaihi wasallam ya yi wasiya da Abu Uku wannan yake nuna ashe wanda yake jagora ya iya rukun alkawari daga wanda yake kasa da shi akan dora shi akan wani tsari na alheri wanda ba sai lalle ya dora sauran jama'a ba. A ga wannan wasiyar ta manzo sallallahu alaihi wasallam ta musamman ce ga shi Abu Huraira. Abu Huraira ya ce ba zan taba baro su ba. Abubuwan nan guda uku da manzon Allah ya yi min wasiya da cewa in kula da su ni kan ba zan taba baro su ba har sai na koma ga Allah.
sawmi salatu ayamin
abin da farko dai manzo Allah ya umarce ni da yin azumin wata uku a kowanne wata
wa salatu duha
azumin dan kwana uku a kowanne wata ya umarce ni da yin azumin kwana uku a kowanne wata abin da biyu da manzo Allah ya umarce ni da yi shine sallan walaha a kullu arwayar imam ahmad yace raka'a biyu ringa yin raka'a biyu karancin kenan to
wa naumin ala witrin
haka nan kuma yace kafin in bacci in tabbatar nayi witrin duk da ne kafin bari in bacci ban yi witrin ba
na ali bin jadi qala khabarna shubati ana anas bin sirina قال سميت
عن ابن مالك قال لا جاء ابن مالك يتي
قال رجل من الانصار
وني متين daga mutanen Madina shine itbaru ibn Malik da aka fada a baya
wa kana bahama
ya kasance mai jiki ne yace da Annabi sallallahu alaihi wa sallam
ila asadi wa salata maka
ni bani da iko in zo in salla tare da kai ya rasulullah ina da hanzari da ba zai bani a ce ina zuwa ko yaushe ina sallah tare da kai ba a masallacinka
asana linabi sallallahu alaihi wasallama da amma
shi yasa yace da manzo ya rasulullah shi yasa nake so ka zo gidana kai sallah in ya so riki wajen da kai sallah ne zama gurin sallah gare ni wannan yake nuna mana ashe daidai ne neman albarka da gurabun bayin Allah madaukaki musamman wanda yake shugaban halitta gaba daya sallallahu alaihi wasallam shi itbanu ya abinci ga manzo sallallahu alaihi wasallam
bada ahu ila baiti
ya gayyaci manzon Allah zuwa gidansa
wanda zaha lahu tarafa asirin
jima'i yi ya fage fanta barma da ruwa saboda zaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
salla alaihi rak'atin
dan Allah ya salla raka'a dai akan wannan tabarmar
wa qala fulan bin fulan bin jaruti ana sallallahu
alaihi wa ana dan wani wasu suka ce abdulhamid bin zuzur bin jaru yace da anas
akana nabi sallallahu alaihi wasallam ya salli duha
yace da mai anas bin malik Allah ya kare ta gare shi dan sallallahu alaihi wasallam wa laha
wa qala
da anas yace dukkanin su suyi wa ya haifu sa'id al-ansari mutaba'a
باب الصلاة قبل المغرب
باب الصلاة قبل المغرب
حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن ابن بريدة قال حدثني عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
ابن سعيد القطان ابن سعيد الأنصاري ابن سعيد القطان ياتي
نعم
wato Abdullahi Muzanni ya karbo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam dan Ja'far al-Muzanni cewa manzo Allah ya ce
sallu qabla salati al-maghrib
bi salla ka fa sallan magharba
alati salisati
ya sake fada ya sake maimaitawa amma ra ta uku yace
liman sha'a
amma fa wanda ya ga dama wanda ya so yi ba cewa akai lalle sai an yi ba
karaniya ta ayat ila annas sunnata
dan gudun kada mutane su mai da ita wani tsari da za su ce lalle sai sun bi
na billahi ibn yazid ala da sunan sayyid ibn ali ayuba ala da sunan ibn ali ne ala sunan sunan sada ibn abdullah ya zanni ala asaitu kuma ta bin amir al-zuhani
ya je da ku ta amir al-zuhani
wa qultu
nace
ala usku kamin hadith ne ne
ba na fada ba wata magana ne ban mamaki ba daga Abu Tamimin
yar kauraka kai kawai salatu
na dan she na yin raka'a biyu yana sallar raka'a biyu kafin sallar magharba
kala ubatu
ne kuma ce yace
inna kunna nafalu ala hada
ai mu ma mun fahimta bin ai zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam
wallahu
sai ne ce da shi
amma yau da okal ana
kun kana yi kun yi zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai hana yanzu ma ka ci gaba da yi
ala
yace aiki ne mun yawa aiki ne yawa shi yasa yanzu ba na yi
babu salatin nawafil jama'a
babu sallar nafilfili ai dan daidai ne ai dan yi wa sallar nafila
zakarau
ala su ya fada cewa manzo Allah ya salla nafila dan haka nan ma Aisha Allah ya kara yadda a gare ta wannan hadisin da shi ya kawo su mu'allakai guda biyu ne ya kawo su a wani wajen
annabi sallallahu alaihi wasallam
annabi sallallahu alaihi wasallam
annabi sahabu akbar la yaqub ibn ibrahima hadathana abi an ibn shahin qala akbarani wa mud ibn radiyil asarin annahu aqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam
ya sallallahu sallallahu alaihi wasallam
wa qala
sallati manzo Allah ya wafati mahmud ibn rabi yana ya dace ya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya fahimci wani lokaci da manzon Allah ya tofa ruwa a fuskar sa yana masa wafa
yin biran kalati darihim
daga wata rijiya da take a gidansu
sallama
mahmudun nabi iyaliya
annahu ya yi
cewa ya ji ibadan da malikin mutumin madina Allah ya kare da a gare shi itba ne da su wa'anda suka je yakin Badr ta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya kance ne mutane na salla an gwar banu sale
wakala yaqulu bani wa baina uwadi
akwai wata hanyar ruwa da take tsakanin gidana da gurin da muke salla in an yi ruwa mai yawa
sai shi ku anan ya ci hadu
a ce na ketare wannan hanyar ruwan yana ban wahala wacce da in kai masallacin da muke haduwa ne sallah wanda ne ya sa na ji wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nace da shi
ni an kawo basari
yanzu gani na bai kai yanda yake da ba gani na ya ragu
wa inda alwadi alladhi bayni wa bayna qawmi ya
hakika hanyar ruwa da suke tsakani na da inda muke haduwa da mutane na dan sallah yakan cika da ruwa in an yi ruwan sama wannan yakan zomo in ketare shi ya wahal da ni musamman ga raunin gani na so a ce ka zo gida na kai salla a wani waje a gidan nawa attahizu salla da zan mai da wannan gurin da kai salla gurin da zan ringa yin salla
Allahu
Akbar. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da itibalu da sannan zan aikata in Allah ya so yanda zai fada a ruwaya mai zuwa nan gaba akwai ƙari insha Allah.
Maka da alayya Rasulullahi
itibalu yace manzo Allah ya samu ko ya zo gida na kuwa tare da shi akwai Abu Bakar. Allah ya kare da a gare shi.
Ba da
mashi wannan rana ta fara dagawa
Allah
ya Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi izini
ne
masa izini bai zauna ba da ya shiga gidan sai da yace da ni ina da kake so in salla a gidan naka ne masa nuni zuwa wajen da nake son in rinka yin salla a wajen Sadala sallallahu alaihi wa sallam ya tashi ya kabbara kuma muke sau a bayansa ya mana sallah raka'a biyu sannan ya sallama muke sallama yayin da ya sallama na ce dan dakata saboda wani dan abinci da nayi da sannan ana kara dafa shi ne gare shi wato hazirun nama a abinci ne da ake da gari da nama sai mutanen unguwa suka sami labarin cewa ai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo unguwa su yana gidana sai mutane suka ta farara zuwa gidan nawa har sai da ya zamo an taru fal a gidan nawa sai wani mutum a cikin su ya ce
ma fa'ala malikun la arahu
me ya samu malikun dushan ne ni ba na ganin sa
ala radulun minhum
sai wannan mutum a cikin wanda yake wajen yace
zaka munafiki
kai gane shi ai munafiki ne
la yubunna
baya san Allah baya san manzon Allah
ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam
yace da la kadan malika kika faɗi wannan magana
ala tarahu qala la ilaha
illa Allah baka gani yace la ilaha illa Allah
dan saki bi zalika wajen Allah
ya ne men yaddar Allah da fadin haka
qala
sai mutumin ya ce
Allah wa rasuluhu
Allah ne da manzon sa su suka sani
amma na hali
amma in ne ta samu ce
wallahi la rawu da
ruwa wallahi ba ba ganin soyayya ta ko yi rasa
la ilaha illallah
ko ta kai yake
ala rasulullahi
sallallahu alaihi
wasallam ya ce fa inna
Allah ya
la ilaha illallah
ce ta ci naman wanda yake la ilaha illallah ya zama ya falla haka dan neman yardar Allah
ala mahmudu
yace mahmudu na rabi yace
ha kawon ki
wannan magana da naji wajen itibari sai na fade ta a gaban wasu mutane abu ayyuba shine Khalid ibn Zaid al-Ansari yana cikin su
sahibi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam
wato wanda yake sahibi ne nan sallallahu alaihi wasallam a gidan sanan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara sauka san da ya hijira na faɗa ne a yakin Abu Ayyuba wanda ya ja wato wanda a yakin shine jagoran yakin shine kuma da wanda a wannan yakin ne Allah ya karɓi ransa ayi umarni cewa in yi wasiya cewa in za a binne shi karkashin kafafun dawakai wato inda ake takawa dan kada Allah ya sa ma wani ya san kabarin sa balle a ce za a ce sai an ziyarce shi da wani shi yana ganin ai da shi shi ba a ce sai an je ziyarar sa irin tawaru ne na wanda ta san abin da su
to wazir bin Muawiya
da Yazid bin Muawiya
alaihim bi ararin rumi
yana kan su yana jagorar su a kasar rum
an karha alayya abu ayyuba
abu ayyuba yace magana nan da na faɗa an yi to gaskiya ce
ala
yace da ni
wallahi
ba da Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi na
wannan
magana nan da ka faɗa da dai
kuma bura zalika alayya
wato abinda ya sa shi Abu Ayyuba al-Ansari yake nufin magana saboda yana ganin a ce wanda dai yace la ilaha illallah ai ya fi karfin wutar ta cikin magana ce ba da ta yi girma wannan ya dame ni ji Mahmudu wannan mutu da wato Abu Ayyuba da maganar da na faɗa haka din sai ya zan ya dame ni
wada alhamdulillahi alayya
sai na alkawari ga Allah
in sallama ni
cewa idan Allah ya kaddara na dawo lafiya har na samu na dawo daga yakin nan in sake zuwa in tambayi Ikhwanu bin Malik wanda ya faɗa abin da farko tun da sannan yana nan da idan dai na same shi yana rayayye a masallacin mutanensa Allah ko ya kaddara na dawo gida ne harama da haji ko umra sannan na tafi
har da ke Madina yake unguwar Banu Salim sai ga itibaru ya koma tsoho ba idanu yana yin sallah ga mutanansa
falamma sallama min
ya yana gaba sallar
sallamtu alayhi
sai na gaishe shi
wa khabartu
ya bashi labari cewa ni ne Mahmud ibn Rabi'i
kuma sa'altu wa
an zalika alayhi daga bakanan da ya fada min tun da can ya fada ya sake fada min kamar yadda ya fada min da farko wato wannan hadisi an kawo shi dan a nuna cewa sai ana yin nafila jin malika wasu ce inda yake yin nafila jin din zai ga wata shuhura
na'am
kuma inda yake waje ne na taruwar jama'a sannan a bari yin jin din nafila shi amma kaman mutum a cikin gidansa kuma dai wanda yake ke kandace wanda ba kowa ne zai gani ba dan an yi dan din dan nafilar ba ne amma in ba irin nan ba su malikawa suna ganin karafiya ne saboda kar mutane su ce za su gai da haka din wani tsari
babu ta dawo yin filbaiti
babu yin nafila a gida
na abu ala dina hamadin na wa'aibun an ayuba wa ubaidillahi annabiyin ibn umar radiyallahu anhu ma qala
abdan umar yace
qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam
manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace
idan lufi biyukum min salati
kun da wani bangare ne daga sallar ku a gidan da ke sallah ta nafila ya fi kyau ku yi a gida
wala ta tarduha qubura
sako mai da gidajen naku kamar kaburbura wato wajen da ba a sallah kamar mushe ne a yasa kamar kabari ne dangane da sauran gurare rayuwar waje ibadar Allah ibadar ma musamman sallah yasa inda ba a sallah kamar musheya ko makabarta
ta ba huwa bi wahadi an ayuba